Mataimakin shugaban jami'ar Maiduguri Professor Abubakar Jordi yace jihohin da ke arewacin Najeriya na kuma baya wajen harkan ilimin zamani da shekaru 100 ya kutanta ta da jihohin da ke kudancin kasar. Mataimakin shugaban jami'ar ya dai bayyana hakan ne lokacin da yake karban kwamitin da shugaban kasa ya kafa da ta sake gina shiyar arewa maso gabacin Najeriya da mataimakin shugaban kwamitin Alhaji Tijjanisin sai ya ziyarta don jarunta masa game da tashin bawumai da aka samu ƴan makonnin baya da suka gabata a cikin jami'ar Maiduguri. Yace yanzu lokaci ya da zamu dada zantsi don tabbatar da cewa an samar da ilimi ingantattu a wannan shiya don yadda matsalolin kungiyar Boko Haram din ya daddaka tutu a wannan yanki da kuma ma ya sake mai da harkokin ilimin koma baya.
Prior to Boko Haram, there were some studies, some of them maybe circulated, some may be wrong, that the North was 100 years behind the South education. That was before Boko Haram.
Yace kafin masu markacin ayan kungiyar Boko Haram ko wasu bincike da aka gudanar wadda wasu su gaskiya ne wasu su kuma ta iya zama shati fadi ne kawai dake cewa arewacin Najeriya na koma baya da shekaru 100 idan aka kwatanta da kudancin kasa kafin wannan rikici na kungiyar Boko Haram din.
What it means here is at that time if the South will stop going to school it will take the North 100 years to pass.
Yace abin da yake nan shine idan har makudancin Najeriya suka daina karatu zai dibi shekaru 100 kafin ƴan arewacin Najeriya su cimma su. Yace wannan abin takaici ne matuƙa wanda kuma dole ne yanzu hakan ƴan Najeriya su tashi tsaye wajen ganin cewa an ci gaba da haɓaka harkokin ilimi a wannan yanki.
When you now come to the north and now breaking up into northwest, north central, northeast. Northeast was 150 years behind the south. This is how bad our situation is. Education.
Yace idan ma aka sake kasa jihohin arewacin Najeriya kashi-kashi da arewa ta tsakiya, arewa ta kudu da kuma arewa maso gabas, za ga cewa arewa maso gabas tana koma baya da shekaru 150 wajen ilimin zamanin. Yace haka lamarin namu ya lalace ta harkan ilimi wanda kuma dole ne mu tashi tsaye mu tabbatar cewa mun ilmantar da al'umman wannan yanki.
So the work we need to do maybe so much, but again that at least we realize the problem and we were able to start into something.
Yace muna rajin aiki a gaban mu kuma dole ne mu san mu wani abu da wuri-wuri tunda mun fahimci irin wannan matsalar.
As a university, we have taken the responsibility of taking the vanguard educationally.
Professor Jordan yace a matsayin mu na jami'a dole ne mu dauki wannan nauyin don mu tabbatar cewa mun ilmantar da mutanen mu don kuma ci gaban wannan kasa ta mu Najeriya. Professor Abubakar Jordan ya kuma mika godiyarsa ga wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa don sake gina wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya da rikicin Kwaram din ya daidaita kuma yace suna godiya ga shugaban Muhammadu Buhari da kafa irin wannan kwamitin. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.